kungiyoyin lauyoyi da ma masu zaman kansu a jihar Edo da ke yankin Niger Delta na ci gaba da kokarin yadda tsaro ke ci gaba da tabarbarewa a jihar, musamman yawan afkuwar fashi da makami da rana tsaka da fatar mutane don garkuwa da su da nufin karbar kudaden fansa da ta'annatin yan kungiyoyin asiri, musamman a babban birnin jihar wato Benin. Kungiyar lauyoyin da ta jihar ta Edo ta dauki matakin kaurancewa dukkanin wani zama na kotu da ke da jefi da satar mutane da fashi da makami da ta'annatin yan kungiyoyin asiri. Kungiyar da ta ce hakan zai sa masu aikata laifi da yanzu da ke daɗa kazamta ya rage mugun aikinsu a sassan jihar ta Edo. Barista Asenagu shi ne shugaban kungiyar lauyoyi ta jihar Edo, ya ce
position is that if the criminals continue to perpetrate the crime of kidnapping and armed robbery,
yana cewa ne a matsayin da muka dauka ne cewar in har aikata satar mutane don garkuwa da su da fashi da makami da sauransu za su ci gaba, to mun ba da umurnin dakwacin lauyoyin jihar ta Edo su kaura cewa dukkanin wani zaman kotu ko ma zuwa ofishin yan sanda domin kokarin ba da wata kariya ga masu laifi har sai an samu saukin aikata laifuffuka. Kayyawaitar ayyukan na ɓata gari a jihar ta Edo. Na ji ta bakin wasu da ke zazzaune a jihar.
Yau sunan Alhaji Musa Sa'idu, shugaban arewa a Niger Delta. Lamarin tsaro a jihar Edo wannan barazanin da kake ji haka yake, tunda kwanan nan aka sace kanin karamin minista na tsaron lafiya, an sace wani babban mawaki, an sassace mutane da yawa.
Sunana Alhaji Basmashi Sale, shugaban yan arewa mazauna jihar Edo. Abin da muka fahimta, magana ta gaskiya, akwai tsaro a jihar Edo, amma akwai abubuwan da suka gifta tsakanin gwamnatin jiha da kamishinan yan sanda. In suna da matsala tasu, bai kamata su shigo da maganar cewar babu tsaro a jihar Edo ba.
Wata kungiya mai zaman kanta da ke matsalan ba kan al'amura a jihar, mai suna Citizen of Edo, ce ta ce ta dauki matakin kai koke ga hukumar gudanarwa ta harkokin aikin yan sandan Najeriya, wato Police Service Commission, cewar ba su gamsu da aikin rundunar yan sandan jihar Edo ba a ƙarƙashin jagorancin kwamishinan yan sandan jihar Halilu Gwandu. Kan koken nema, hukumar ta Police Service Commission ta bayyana cewar koken na wannan kungiya ya zo kan gaba, dama tana binciken wasu kwamishinonin yan sanda na jihohi da dama a ƙasar kan zargin almundahana da kuma keta dokar aiki, kuma da zaran bincike ya tabbata to za su kuka da kansu. Barista Ike Innocent lauya ne a jihar ta Edo.
Whenever there is a massive kidnapping, we join all lawyers in the state.
Yana cewa ne duk lokacin da muka samu yanayi irin wannan, kungiyarmu ta lauyoyi sun ɗauki mataki domin taimaka ma hukumomi don shawo kan matsalar, ta yadda za a ga mun daina zaman sauraron bahasin masu aikata laifuffuka. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.